Kungiyar Hausawan kasar Jamhuriyar Kamaru wanda ake kira ya kamata a dunkule sun gudanar da wani taron su na yiwa shugaban kasar ta Jamhuriyar Kamaru Musa Biya godiya ta musamman na mikawa ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar yarda da yi na zaben sa a matsayin mataimakin Director General na babban tashin jirgin ruwa da aka gina a birnin Kirbi wanda ya samu wannan matsayin dai shine Alhaji Baku Haruna Alhaji Umaru shine shugaban ya kamata na kasar ta Jamhuriyar Kamaru
mun yi wannan taro ne saboda daukakan da Allah Ubangiji ya bi ta zuciyar Fulbiya ya dauka kamu ya dauka Hausawan Kamaru gaba ɗayan su da na duniya ma sannan kuma zamu iya cewa ma da dukkan musulmin Kamaru da musulmin duniya wanda suke nan a ƙarshen Kamaru don haka ne saboda mu gaya masa shi shugaban kasa cewar muna matukar farin ciki muna murna saboda ya dauka kamu ya ba mu babban matsayi amman da ake tukawa a cikin Kamaru a yanzu
Dr. Ma'azamu shine magatakardar kungiyar na kasa
wato taron nan mun yi taro ne na farko da muka kira a cikin gaggawa saboda murnan nada dan uwan mu Haruna Bago wannan babban tashan jirgin ruwa da aka bude sabo ta Kamaru aka saka shi shine na biyu duk kasa to abin da ya samu ka halu muke murna saboda kowaye nashi ya samu yana murna to shine mu ma muke murna muna gode ma Allah
Alhaji Muhammad Yakubu shine shugaban matasa musulmai na kasar ta Jamhuriyar Kamaru shi ma ya nuna farin cikin sa kamar haka
wannan ai babu farin cikin da yafi wannan yau kaga irin waɗanda suke daukan cewa Hausawa ba wani abu bane a kasar nan shugaban kasa Fulbiya ya zo ya nuna mana cewa da mu za da baka sannan wannan port da ake magana a Africa Central ta daga cikin na daya waɗanda kaman kasa kaman Cote d'Ivoire da sauransu manyan jirgin ruwa na zuwa su tsaya Cote d'Ivoire ba sa ƙara zuwa Kamaru an yi wannan zuwa Kamaru
Alhaji Baku Haruna dai kafin samun wannan matsayi shine alƙalin alƙalai na jihar Kudun Yamma Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru